ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر تقوز قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشيكالة دبو ليدة دليه دلقو مشاترة وان دي 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 تلاتين دي دي قوات جولاي 1998 الشيخ محمد صديق المنشاوي يتي عملي في الكتاب اي كندني اتكوان اللتافنا واخطاء المصلين معنى ذي ما كبياني اكن يدي صار اللتافن اولا يتي ابن فرقو ذكرت فيه مباحث كاملة كاخطائهم في قضاء الحاجة يتي نا اينهم يبياني دنغني دا اينهم مسألولي نا الامر النافق هو ان دمتانيكي كسكري اتكي na dauko su cikakkuna yi bayani daya bayan daya kamar kurakuran da muke mutane suke yi a wajen ainihin biyan bukata wajen tsuguno fitsari ko kashi ko kuma shiga wanka wal wudu'i da abin da ya shafi alwala wal awqati da kuma abubuwan da suka shafi kurakurai a lokutan sallah wa masaila mustaqilla lam tuzkar fi ghairihi akwai wasu matsaloli kuma wadanda suke masu cin gashin kansu ne wadanda a wadansu littafan ma kamar shi ainihin wato Hassan mashhur a cikin alqaulul mubin bai ma fade su ba haka wasu littafai da ke magana akan kurakuran masallata ba a fadi wadannan matsaloli ba yace amma ni na fada a wani littafin aiki na farko kenan yadda tsari littafin nawa zai kasance saniyan tsari na biyu afradtu fihi almasail alkhilafiyya na ware matsalolin da malaman fiqh suka yi sabani akai fi akhir kulli mabhasin ma'a al-ishara ila zalika a ƙarshen kowane babi bayan na kawo dukkanin babi sai in kasa su kashi biyu sai in kawo matsalolin da malamai suka hadu akai sannan ƙarshe kuma sai in kawo matsalolin da malamai suka yi sabani akai sa'annan wa tarjihi ahad al-aqwali sai kuma daga ƙarshe sai in nuna matsalolin nan da malamai suka yi sabani akai to wacce ce na karkata akanta in ce ga dalili da yasa na karkata akan maganar malam wane dalili kaza shi yasa na ki daukar maganar malam wane salisan tsari na uku da nabi na wannan littafi sarattu hadhihi al-mabahisa na lissafo waɗannan babuka wa tilkal masaila da waɗannan matsaloli wato da matsalolin da aka yi haɗu akai da waɗanda kuma aka yi sabani akai na jero su bi ikhtisarin duna ikhlalin na jero su ainihin a takaice amma takaitawa wadda bata gaza daga bayanin da ake bukata ba wa ijazin da kuma ainihin yin bayani a gajarce duna ikfalin ba tare da na kawo abin da bai kamata in kawo ba fa ataragama ma hawahu saghiran fi hajmihi tare da cewa wannan littafi duk da kankantar shi sai ya zama littafi ne salisan fi nasarihi yana da dadi wajen karatu yana da dadi wajen saurare wa hadha min maramil awaili malam min shawi yace wannan na daga cikin abin nema a wurin dalibai da malaman farko ba sa son ayi ta surutu mai tsawo sun fi son ayi takaitaccen bayani sai a gamsu domin duk inda aka zo aka ce maka ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi ya ce to ya isa amma da duniya al'amari ya rikice ne shine sai ayi ta surutan banza karshe duk a cika shafuka da dama duk gaba daya bata ce ake son a tabbatar a rushe gaskiya wa a'zamil fada'il wannan kuma na daga cikin falaloli wadanda suka fi ko wadanne girma wa as'alullah al-ikhlasa ina roƙon Allah ya ainihin tabbatar da tsoron Allah da tace ibada gare shi a zuciyata da sauran musulmi wannafa kuma Allah ya sa wannan littafi ya amfani musulmi wa tawfiqa Allah ya datar da mu gaba daya Muhammad Siddiqul Minshawi shine ya rubuta wannan shimfida kuma shi ya wannan littafi sai malam ya ainihin fara bayani dangane da akhfa'uhum inda qaba'il haja kurakuran da mutane suke a wurin biyan bukata ma'ana wannan littafi yana da kyau ka fahimci tsarin da malam yake tafiya akai shine a sama zai kawo kurakuran ya kawo dalilin da yasa waɗannan kurakurai suka faru saboda waɗannan kurakurai sun faru ne sakamakon sabawa abinda Allah da ma'aiki suka ce to sannan duk hadisi ko aya in ya kawo a ƙasar littafin sai ya fitar ya faɗi matsayin hadisin cewa ya inganta sahihi ne ko hasan in hadisin da'ifi ne sai ya kawo ya bayyana cewa da'ifi ne saboda kaza to sai ya ce akhfa'uhum inda qaba'il haja kurakuran da mutane suke wajen tsuguno fitsari ko tsugunan kashi ko shiga ban daki ko kuma ainihin wato tsuguno ko afili ko makamantan haka awwalan kashi na farko na wannan babi shine akhfa'ul la khilafa fiha ga wasu kurakurai da mutane suke yi waɗanda yake malaman musulunci ba su sabani akai ba al awwal kuskure na farko adamu zikri inda dukhulil khala'i wal khuruj minhu rashin yin zikri a lokacin shiga ban daki ko kuma lokacin fita to wannan kuskure ne malamin shawi yace wa hadha khata'un yaqa'u fihi sawadul a'zamu min al muslimina wannan kuskure ne wanda da yawancin musulmi suna afkawa a cikin shi wa min asbabi taghallubi ash-shaytani wa waswasatihi wanda yake abin da ya kawo haka shine sakamakon galaba da kuma waswasi da shaytan ya sa mutane shine ainihin ya kawo musu wannan kuskure وتغلبه على بعض الناس da kuma rinjayar wasu mutane da yayi to shi yasa mutane in za su shiga ban daki sai su shiga kawai kai tsaye kamar maciji zai shiga ainihin wato gona ba sa yin ainihin zikiri wa warada dhikru inda dukhuli bi tariqataini ash-shaykh al-minshawi yace zikiri yazo ainihin ta hanya biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama al-ula hanya ta farko at-ta'awudh idan mutun zai shiga ban daki yayi ta'awudhi wani iri ne ta'awudhin zamu zo mu ji me ake nufi da ta'awudhin liqauli anas radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idha arada an yadkhula al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi saboda hadisin anas da anas yace annabi ya kasance idan zai shiga ban daki sai yayi addu'a yace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi Allah ina roƙon ka tsare ni daga sheɗanu maza da mata wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake shine a kasa yace al-khubuthu jam'ul khabith wal-khaba'ithu jam'ul khabisa khubuth din nan to jam'i ne na al-khabith sheɗanin aljani al-khaba'ith kuma sheɗanu mata jam'ul khabisa jam'i ne na sheɗaniyar aljana wa yuradu ana nufin dhukranu shayatin wa inasuhum mazaje da mataye na sheɗanu qalahu al-baghawi ash-shaykh al-baghawi shi ya fadi wannan fi sharhi as-sunnah a cikin littafin shi sharhu as-sunnah mujalladin farko shafi na 377 to wannan ainihin dangane da fassarar wannan hadisi kenan malaman da suka fitar da shi kuma malamin yace muttafaqun alayhi malamai sun hadu akan fitar da wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi alamba hadisi na 142 wa muslimun da al-imam muslim alamba hadisi na 375 wa abu dauda da al-imam abu dauda alamba hadisi na 4 da na 5 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi alamba hadisi na 5 da na 6 ma'ana wannan hadisi sahihi ne to wannan ita ce hanya ta farko dangane da in zaka shiga ban daki in ka zo sai kai a'udhu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi والثانيه هنيا تبيو البسملهت بسم الله يا زمان كزو شiga ban dakin kai bismillah kadai ba kari a farko babu wani rage bismillah ta isa to hanya tabiyu kenan li kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin annabi da annabi yace satru ma bainal jinni wa awrati bani adama idza dakhala al khala'a an yaqula bismillah suturar da ke sha makance tsakanin aljanu da al awrat dan adam idan dan adam zai shiga ban daki shine yace bismillah wannan hadisi sahihun akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin mujalladi na 2 shafi na 503 wa ibn majah da al-imam ibn majah a cikin lamba hadisi na 297 wa yakunu zalika qabila dukhul al-bunyan idan ban dakin da zaka shiga ke wayayye ne to dab da ka shiga ban dakin zaka yi wannan addu'a in ban dakin ya zama ke wayayye ne wa inda tashmiri siyabi fil fada'i idan kuma a wuri ne wanda yake ba ban daki ba to a lokacin da kake ainihin kokarin kwade tufafinka zaka tsuguna a daidai lokacin zaka yi bismillah din in kuma irin waccan ta farkon zaka yi a lokacin zaka yi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kenan amma inda al-khala'in amma inda al-khuruj min al-khala'i fasabitu anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qawlu aisha wajan fita ainihin daga ban daki abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine maganar da Aisha ta faɗa ta ce radiyallahu anha qalat Aisha ta ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idha kharaja min al-khala annabi idan zai fita daga ban daki qala sai ya ce ghufranaka Allah ina roƙon gafararka ai as'aluka ghufranaka wato ina roƙon gafararka iyakar addu'a da annabi yake kenan da zaran ya fito ban daki sai ya ce ghufranaka in kuma zai shiga bismillah ko kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi to ka sani da cewa hanyoyi biyu ne aka ce dan haka bai halatta maka ka hada ba ma'ana ba zaka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi ba a'a sai dai bismillah to shikenan anjima kuma in bukata shiga ban daki ta kama ka sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi amma ba zaka hada su ba mun fahimci wannan wajen fita kuma da zaran ka fito sai ka ce ainihin ghufranaka Allah ina roƙon gafararka wannan hadisi sahihun mai inganci ne akhrajahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-adab al-mufrad alamba hadisi na 693 wa abu dauda da al-imam abu dauda alamba hadisi na 30 wa ibn majah da al-imam ibn majah alamba hadisi na 300 wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi alamba hadisi na 7 Allah ya shigar da mu fa'idatun ga fa'ida ash-shaykh al-minshawi yace ma ruwiya an Anas radiyallahu anhu hadisin da aka ruwaito daga Anas wai Anas yace kana sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja min al-khala'i yaqulu annabi ya kasance in ya fito daga ban daki yana addu'a yana cewa allahumma alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani wannan addu'ar sai yace fa huwa hadithun da'ifun wannan ainihin hadisi ne mai rauni fihi isma'il ibn muslim a cikin isnadin wannan hadisi akwai isma'il dan muslim qala fihi al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace dha'iful hadith wannan mutum mai raunin hadisi ne wannan magana ka duba ta a cikin littafin at-taqrib wato taqrib at-tahzib juz'in farko shafi na 101 da ainihin wato 10 kuma shi kanshi wannan hadisin wanda muka ce mai rauni al-imam ibn majah fitar da shi a cikin mujalladi na farko shafi na 129 har wa yau kuma al-imam ibn sunni ya fitar da shi a cikin littafin shi amal al-yawm wal layla daga abu dharr shi ma da isnadi mai rauni dan haka abin da ya inganta wajen shiga ban daki bismillahi riwayar tirmidhi kenan kamar yadda muka ji ko kuma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith kuma muka ce ba zaka hada su biyu ba sai dai yau kai wannan gobe kai wannan ko anjima kai wannan anjima can kai wannan wajen fita kuma ghufranaka abin da ya inganta kenan sauran tarkacen waɗannan addu'o'i tun da kaji an yi shiru kawai ana nufin kai wannan abin da ya inganta amma sauran nan an buga maka misali ne daga cikin irin waɗanda ba su inganta ba domin addu'o'i da suke hannun mutane waɗanda ba su inganta ba babu wanda ya san iyakar su saboda mafiyancin mutane sun fi bauta Allah da hadisan ƙarya da hadisai masu rauni to dan haka in akai maka tambihi ga abin da ya inganta to rike shi sabanin wannan kuma to shikenan sai ka hakura asani kuskure na biyu da ainihin mutane suke a wajen shiga ban daki adamu listitari rashin suturta jikinsu ya zama ainihin wato sai su tsaya suna yin tsuguno a wurin da yake fili ne yukhti'u kathirun minan nasi indama yaqduna alhajata duna istitarin da yawancin mutane suna yin kuskure a yayin da yazan suna tsuguno yin fitsari ko kashi a wurin da yake fili ne babu kewayo li darajati anna alba'd minhum tara awratahu almarratu ala at-tariq har ma ya kai wasu mutanen za su tsuguna a filin da yake masu wucewa ma suna ganin su yana wanka gashi nan ana ganin shi yana kashi ana ganin shi yana fitsari ana ganin shi to wannan kam kuskure ne wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama inda qada'il haja shiriyar annab muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wurin tsugunan fitsari ko kashi annahu kana yaghibu fala yasma'u lahu sautun annabi yana shiga wuri ne wanda yake kewayayye yadda ba za a ji ainihin karar kashi ko kuma faduwar fitsari kasa ba wala yashmu lahu ra'ihatun kuma ba a jin ainihin wari ko zarnin ainihin fitsarin shi fa an jabir radiyallahu anhu qala jabir Allah ya kara mishi yarda yace kharajna ma'an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi safarin mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alayhi wa sallama fa kana la ya'til baraza hatta yghiba annabi ya kasance baya zuwa tsugunan kashi har sai ya bata yadda ba ma ganin shi fala yura yadda yake ba za a gan shi ba wannan hadisi sahihun mai inganci ne اخرجه ابو داود الامام ابو داود ya fitar da shi a cikin ainihin lamba hadisi na 2 wa ibn majah da al-imam ibn majah lamba hadisi na 335 wa an abdullah ibn ja'far qala abdullah dan ja'far sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kana ahabbu mastatara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li hajatin duk sa'an da manzon Allah zai tsuguna in ya zama wurin fili ne to manzon Allah ya fi son ya fake da hadaf tudun kasa aw hasha'i aw ha'ishin ko ha'ishin nakhalin ko kuma abin da ya zama wani danni ne na dabino wato in dai a fili ne manzo Allah zai tsuguna ba cikin ban daki ba sai ya samu wani tudun kasa sai ya tsuguna jikin shi ko kuma wata gona ta dabino wadda take da shinge sai ya tsuguna ainihin a jikinta gashi aka sai yace alhadafu martafa min al-ardi wato tudun kasa wa ha'ishun nakhali ha'itun nakhal wa huwa al-bustan wato shinge sharhu muslim yace ka duba wannan fasara da ya dauko da daga cikin sharhi ne na sahihi muslim na al-imam an-nawawi a cikin mujalladi na 3 da kuma mujalladi na 4 shafi na 275 sannan shi kanshi hadisin kuma sai yace sahihun hadisi ne mai inganci akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a cikin ainihin wato lamba hadisi na 342 wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin ainihin wato lamba hadisi na 2549 وابن ماجه ده الامام ابن ماجه اتك لمبا حديثي نا 340 واحمد ده الامام احمد مجلد فرقو شافي نا 304 الله يشير يدمو bayan da malai ya gama kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya tsuguno a fili inda mutane yake ganin shi sai kuma ya kawo sharhi daga manyan malaman hadisi daga cikin fuqaha yace qala al-khattabi khattabi yace fa amara alaihi salatu wassalamu bitasatturi ma amkana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da cewa mutun ya shiga wuri wanda zai fake a lokacin da zai yi tsuguno gurgurdan yadda zai iya wa Allah ya kuna qu'udal insani fi barahim min al-ardi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mutane da cewa kai ya zama inda za su tsuguna fitsari ko kashi wuri ne wanda yake sarari ta kawo alaihi absarun nazirin yadda yake mutane za su rinka ganin shi to shine wannan sharhin da ya ka daga ainihin wato shi al-khattabi ya dauko shi ne a littafin shi ma'alimus sunan sharhi ne na sunan abi dauda مجلد na farko shafi na 25 قال النووي الشيخ المنشاوي yace kuma al-Imam an-Nawawi yace wa fi hadha al-hadith to a wajen قال النووي nan akwai kuskure da ya faru wanda yake kuskuren injini domin da yace قال النووي sai yace sallallahu alaihi wa sallama kuskure ne ya faru na ainihin bugun inji al-Imam an-Nawawi yace wa fi hadha al-hadith min al-fiqh daga cikin fiqhun da za a samu a wannan hadisi istihbabul istitari inda qada'il haja cewa mustahabbi ne mutun ya shiga wani wuri mai kariya a lokacin da zai tsugu na fitsari ko kashi ka duba ainihin sharhi na sahih muslim mai suna al-minhaj sharhin muslim na nawawi mujalladi na 3 da mujalladi na 4 shafi na 275 to wannan ainihin shine kuskure na biyu da mutane suke as-salis kuskure na 3 da mutane suke a wajen tsugunan bahaya istihbabu ma fihi ismullahi shiga ban daki da ainihin abin da yake da sunan Allah wannan kuskure ne wato shiga ban daki wurin fitsari ko kashi ko wanka da abin da yake akwai sunan Allah a cikin shi kariha kaseerun min ahli al-ilm istihabu ma fihi ismullahi sawa'un kana qur'anan aw ghayruhu da yawancin malamai sun ce makaruhi ne mutun ya shiga ban daki da abin da yake akwai sunan Allah a cikin shi ko qur'ani ne ko ba qur'ani ba illa idha khifa alayhi ad-daya'u sai dai in mutun yana tsoron wannan abu zai bata kana da qur'anin ka karamin bugu wanda kake yawo da shi aljihu kana nazari to malamai suka ce lalle in zaka shiga ban daki bai halatta ka shiga da shi ba ko kana da wasu takadduna ka wadanda yake akwai sunan Allah a jiki to shine malamai suka ce bai halatta maka ka shiga ba sai dai in kana tsoron in ka aje a waje mai yuwa kafin ka fito wani zai dauke shi ko ya bata ko ruwa ya dake shi ko makamantan haka to anan an yi maka saukin ka shiga da shi don ka shiga da shi ne dan larura ba dan wulakanta shi ba qala ibn hani الامام ابن هاني الماجرين امام احمد يچه سالته نا تنباي مالمينا اي الامام احمد واتو اي امام احمد ان الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم متن ني يشيغا بان داكي سي زما اكواي سلالا كو قندلاي كو فچكاي ا cikin aljihun shi ko tare da shi wato kudi wadanda suke wadannan na karfe a tare da shi ya halatta qala imam احمد yace arju allah yakuna bihi ba'as ina fata ina ganin haka babu laifi innama kuriha an yakuna fihi ismullahi kudin da aka hana a shiga ban daki da su sune kudin da ya zama da sunan Allah a jiki aw yakuna maktuban alaihi qul huwallahu ahad ko kuma ya zama an rubuta qul huwallahu ko wata aya qur'ani a jiki fayukrahu to anan kam an karhanta an yudkhala ismullahi an yudkhala ismullahi azza wa jalla alkhala to a wannan hali an har an karhanta wa mutun ya shigar da sunan Allah cikin ban daki wannan ainihin magana min shawu ya dauko ta ne daga cikin masail na ibnu hani wato tambayoyin da shi ibnu hani ya rinka wa imamu ahmad yana ruwaitowa daga wurin shi kamar yadda abu dauda ma yana da su haka marwazima haka abdullahi dan gidan imamu ahmad to a wannan masail na ibnu hani a mujalladin farko shafi na 5 daga nan aka dauko wannan magana din to shi ibnu hani din shine ash-shaykhul min shawu yace huwa abu yaqub shine baban yaqub ishaqu dan ibrahim dan mahran as-saqafi as-sarraj an-naysaburi توفي سنة 75 و200 يا رسول هجرانا ده شيكارا 275 واتو يو شيكارا شي 1144 ده رسوا الماجرين امام احمد ني الله يجيكنش وقال النووي الامام النووي يتي واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام متين يا شيغا بان داكي ده ابين ده يكي ده سونان الله ا جيكي تو wannan makruhi ne ba haramun ba ma'ana in ya shiga da shi din to ba za a rubuta mishi zunubi ba sai dai kuma bai kyauta ba akan haka wannan maganar ya dauko ta ne daga cikin rawdatul talibina mujalladin farko shafi na 66 shi ma litafi ne na fiqhun shafi'iyya wanda al-imam an-nawawi ya ainihin rubuta shi al-maktab al-islami wadanda ke dimashq ash-sham sun buga shi cikin mujalladi 16 litafin fiqh ne wa qala ash-shawkani ash-shaykh muhammad ali ash-shawkani yace qala ba'dhum wasu malaman fiqh suka ce yahrimu idkhalul mushaf al-khala'a haramun ne mutun ya dauki alqur'ani ya shiga ban daki da shi li ghairi darura inde ba da wata larura ba wannan ainihin magana tana nan a cikin mujalladi na 1 shafi na 119 na litafin shaukani mai suna nailul autar sharhi na muntaqal akhbar ash-shaykh al-minshawi yace wa bihadha qala al-a'immatu al-arba'a wannan magana kamar yadda kaji mun fada to haka malaman fiqh din nan guda hudu abu hanifa da malik da ahmad da shafi'i haka suka fadi suka ce bai halatta mutun ya shiga da qur'ani ko wata takarda ko wani abu dake da sunan Allah a jiki ba cikin ban daki sai dai inda larura fa in khalafa in ko mutun ya saba wannan doka fa ya shiga da wannan abu dake da sunan Allah kuriha lahu zalika to an karhanta mishi haka illa li hajatin sai dai inda wata bukata ka an ya khafa alaihi dhaya kamar yaji tsoron batan wannan abu kamar yadda muka fadi a baya الشيخ المنشاوي يتي كدوب للتافن الدين الخالص اتكم مجلد فرق وشافي نقري ديو دا wannan shine abu na uku daga cikin kurakuran da mutane suke. Ar-rabi'u, abu na hudu daga cikin kurakuran da mutane suke yi, al-kalamu 'inda at-takhalli, yin zance ko yin magana ko yin hira a lokacin da mutum ke tsugune, yana fitsari ko yake tsugune, yana kashi ko yake tsugune, yana wanka. Wannan kuskure ne mai girma. Alal mutakhalli an yakuffa anil kalami mutlaqan, mutumin da yake tsugune a ban daki to wajibi ne akan shi ya kame daga magana kai tsaye, dukkan magana yayi shiru, sawa'an kana zikran aw ghayrihi, ko zikiri ne ko wani abu daban, to ainihin an hana mutum yayi. Illa li daruratin, sai dai inda wata larura, in ba larura ce ta sa ba, to bi halatta mutum yana ainihin wato cikin ban daki yayi magana ba. Fala yaruddu salaman, kada mutum ya sake yana tsugune yana fitsari ko yana kashi ko yana wanka ayi mishi sallama ya amsa. Wala yujibu mu'azzinan, kada ya rinka amsa wa ladani, ladani in yana kiran sallah, a cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk abin da ladani ya faɗa sai ka faɗa, sai dai in ya zo wurin hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah, in ba waɗannan kalmomin ba duk abin da ya faɗa sai ka faɗa, in yace la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah, kaka ƙara Muhammadu Rasulullah kai bid'a, la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah, yana gama kiran sallan sai kai wa annabi salati, in ka gama wa annabi salati sannan sai kai addu'a, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'adtahu. To annabi sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya haka ceto ya tabbata akan shi a ranar al-qiyama a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun fahimci wannan da kyau, amma kuskure ne mai kiran sallah ko mai iqama, yana kiran sallah ko yana iqama kai kuma kana tsugune wurin fitsari ko kashi ko wanka kana amsa mishi. To sannan kuma tunda mun zo wannan gaba tare da cewa zamu tattauna, na daga cikin kurakuran da mutane suke musamman ana ta da iqama, illa dan ya fara Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji sun yi shiru, in yace ashhadu an la ilaha illallah sai ce wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wasallam, hayya ala salat sai su shiru, hayya ala falah sai su shiru, kad iqamati salat sai ce aqama Allahu adama. To wannan duk gaba ɗaya kuskure ne, a'a mai iqama duk abin da ya faɗa sai ka faɗa, kad iqamati salat kai ma sai ka ce kad iqamati salat, aqama Allahu wa adama ha hadisin da yazo da ita da'ifi ne, zamu zo mu yi karatu akan shi a wannan littafi, don haka bai halatta ka ce aqama Allahu wa adama ba, in yace kad iqamati salat kai ma sai ka ce kad iqamati salat, kiran sallah yake na azuban yace as-salatu khairun minan nawmi kai ma sai ka ce as-salatu khairun minan nawmi, in ya gama iqama shi la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah, shikenan sai ka jira liman ya kabbara. To yana daga cikin kuskure mutum yana tsugune a wurin fitsari ko kashi ko wurin wanka ya rinka amsa mai kiran sallah. Wala yushammitu atisan, haka nan in wani ya atishawa to mutum ba zai gaishe shi ba, don yana cikin sunna idan mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah, kai ya ƙara ya tsaya alhamdulillah, wato mafi yawancin mutane haka kamar yadda Allah ya siffanta su haka suke, da yake cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, mutane mafi yawanci ba sa yarda da Allah sai sun hada da wani, sai sun hada da shirka, ma'anan Allah ya tsaya da kai wuri kaza ko annabi ya tsaya da kai wuri kaza, mutane ba sa jin wannan magana sai su yi kunnan kashi, sai sun hada da umarnin shaitan, duk sanda ka zo yanka kaza ko wata dabba kace bismillahir rahmanir rahim kai bid'a, sai dai kace bismillah, duk sanda ka zo shiga ban daki sai kace bismillah, kana karawa bismillahir rahmanir rahim kai bid'a, duk sanda ka zo ainihin zaka abin nan zaka shiga ban daki kamar yadda muka ce sai ka ce bismillah, kar ka kara bismillahir rahmanir rahim, to haka a yayin da mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah, kada ya kara. Abdullahi dan Umar yana zaune sai ya ji wani ya ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, yace gaskiya ka faɗa, yace amma bid'a ne ba haka annabi ya koyar ba, in kai atishawa sai ka ce alhamdulillah sai ka tsaya, wanda ke kusa da kai sai ya ce yarhamukallahu, Allah ya yi maka rahama, kai kuma sai ka ce yaghfirullahu lana wa lakum, Allah ya mana gafara kuma Allah ya muku gafara, wannan hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya ruwaito shi, ko kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku kuma Allah ya kyautata karshen ku, wannan hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya ruwaito, dayan waɗannan biyu, amma ghafarallahu lana wa lakum to wannan kada kai ba a samu a cikin hadisi ba, ka tsaya dayan waɗannan abubuwa guda biyu, ko dai yarhamukallahu sai ka ce yaghfirullahu lana wa lakum, ko kuma kace yahdikumullahu wa yuslihu balakum, to ka tsaya anan. To amma yana daga cikin kuma kurakurai da mutane suke anan, wasu ma in suka yi atishawar gaba ɗaya sai su yi shiru, to in mutum ya yi shiru bai ce alhamdulillah ba, ba za ka yi mishi waccan gaisuwar ba. Idan wasu kuma na daga cikin kuskuren su in suka yi atishawar sai ma ka ji ainihin sun yi shiru, in suka yi shiru sai ka ji wani ya ce to wannan yaro kenan, to wannan maguzanci ne, ko kuma in babba ne sai a ce sannu, to wannan din maguzanci ne. Amma musulunci shine sai kai alhamdulillah shi kuma sai ainihin yi maka yarhamukallahu, kai kuma kai mishi yahdikumullahu ko yaghfirullahu lana wa lakum kamar yadda muka faɗi. To idan mutum yana tsugune yana kashi ko yana fitsari, in yaji wani ya atishawa ko da ya ce alhamdulillah, to ba zai ce yarhamukallahu ba zai mishi wannan gaisuwa ba li hadisi ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rajulan marra ala annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yabulu wani mutun yazo zai wuce sai ga annabi yana fitsari fa sallama alaihi sai wa annabi sallama falam yurda alaihi sai annabi yake amsa mishi sallama wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslim al-imam muslim yaftada shi a cikin mujalladin farko shafi na 194 da al-imam abu dauda a cikin mujalladin farko shafi na 4 da al-imam tirmidhi a mujalladi na farko shafi na 150 da imam an-nasa'i mujalladin farko shafi na 150 shi ma qala ash-shawkani ash-shaykh ash-shawkani yace wa huwa yadullu ala karahiyati dhikrillahi hala qada'il haja wannan hadisi ya nuna cewa makaruhi ne mutun ya ambaci sunan Allah yana tsugune yana fitsari ko yana kashi walau kana wajiban koda kuwa wannan zikiri wajibi ne karaddi salam kamar amsa sallama wajibi ne to amma matakar kana tsugune kana kashi ko kana fitsari to wannan wajibcin ya ainihin fado akan ka shaukani ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna nailul awtari mujalladin farko shafi na 119 wa qala ahmad imam ahmad ibn hanbal yace la yanbaghi lahu an yatakallama bai kamata mutumin da ke tsugune yake kashi ko yake fitsari yayi hira ba ko yayi magana wannan magana ka duba masail na ibn hani mujalladin farko shafi na 5 qala al-baghawi al-baghawi wanda yake mai littafin sharh sunna yace qala al-imam al-imam ash-shafi'i yace wala yadhkuru allaha bi lisanihi ala qada'il haja idan mutun yana tsugune yana fitsari ko yana kashi to ba zai ambaci Allah da harshen shi ba wato koda da harshe ka motsa harshen ka ba za ka yi ba wa idza aqasa ala al-khala'i idan mutun yana tsugune yana ainihin wato kashi sai yayi atishawa shi da kanshi hamidallahi fi nafsihi sai gode wa Allah amma a cikin zuciyar shi ma'ana ba zai ce alhamdulillahi a fili ba ba zai ainihin fada a bakin shi ya motsa harshe ba sai dai a cikin zuciya sai gode wa Allah qalahu al-hasan al-hasan al-basri cikin tabi'ai shi ya fadi wannan wa sha'bi da ainihin al-imam sha'bi wa an-naqi da ibrahim an-naqi wannan magana tana nan a cikin littafin sharh sunna a cikin ainihin mujalladi na 1 shafi na 382 Allah ya shiryar da mu wa yajuzu al-kalamu li daruratin ash-shaykh al-minshawi yace amma in akwai larura to ya halatta mutun ya magana awli ma la budda minhu ko kuma ya zama matsalar da ta zama dole ba makawa ka irshadi a'ma kama ainihin shiryar da wani makaho kana tsuguna kana fitsari ko kana kashi sai ka hangi wani makaho zai fada cikin wani rami ko zai afka wani wuri mai halaka to babu laifi sai ka ainihin yi mishi magana yukhsha alaihi min at-taraddi wa ghairi dhalika wanda ake mishi tsoran kai ya fada wani wuri ya halaka ko makamantan haka ko kana tsuguna kana fitsari sai kaga yaro ya dauko wata wuka zai bugawa yaro dan karami duk ba su san abin da suke ba shi bai zama san wuka ce a hannun shi ba tunda yaro ne dan mutsili haka gashi nan a zaune ya dauko wuka zai daba wani to babu laifi ka daka mishi tsawa daga wannan wuri ko kuma ainihin kai wa wani ishara akan cewa ya je kwace wannan wuka babu laifi akan haka qala an-nawawi ash-shaykh al-imam an-nawawi yace wa yukrahu an yadhkura Allah ta'ala makruhi ne mutum ya ainihin wato yi zikirin Allah madaukakin sarki a lokacin da yake tsugune a baldaki aw ya takallama bi shay'in qabla khurujihi ko kuma ya wata magana kafin ya fita daga baldaki to tun makruhi ne illa li darura sai inda larura fa in atasa idan mutum yana tsugune sai yayi atishawa hamidallahi ta'ala bi qalbihi sai gode wa Allah madaukaki amma da zuci wala yuharriku lisanahu kada ya motsa harshen shi wannan magana ta zo a cikin ainihin wato littafin al-imam an-nawawi rawdatu talibina mujalladin farko shafi na 66 wannan shine abu na hudu daga cikin abubuwa waɗanda ainihin mutane suke saba wa shari'a a cikin su Allah ya kiyaye al-khamis abu na biyar daga cikin abubuwan da ainihin mutane suke saba wa shari'a shine adamul istinza wato rashin tsaftatuwa ko tsarkakuwa daga fitsarin mutum ya zama ya miƙe fitsarin bai gama fita daga jikin shi ba ko kuma mutum yayi fitsarin yana tartsatsi yana dawowa jikin shi to wannan ma na daga cikin abubuwan da mutane suka fada ash-shaykh siddiqul minshawi yace wa qad hazzarana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama haqiqa annabi ya kwabe mu yayi mana tsawa game da ainihin wato najasar fitsari wa qala ma'aiki yace tanazzahu min al-bauli ku rinka tsaftatuwa kuna tsarkakuwa daga fitsari fa inna ammata azabal qabri minhu domin azabar kabari baki daya to kazantar fitsari ce take jawo ta mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana azabar kabari baki dayanta kaga wannan yayi ne don matuƙa wajen tsoratarwa akwai abubuwa da dama suna jan azabar kabari amma matsala mafi girma da tafi jawo azabar kabari to ita ce najasa ainihin ta fitsari wannan hadisi sahihi ne al-imam ad-darqutni shine ainihin ya ruwaito shi a cikin littafin shi as-sunan lamba hadisi na 47 wa ibn abi hatim da ibn abi hatim a mujalladi na farko shafi na 26 a cikin littafin shi al-jarh wa at-ta'dil kenan wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama marra bi qabrayni
Abdullahi dan Abbas yace annabi ya zo wucewa sai ga wasu kaburka guda biyu. Faqala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace innahuma yu'azzabani, waɗannan kaburka biyu suna shan azaba. Wama yu'azzabani fi kabirin, amma ba wani kasaitaccen laifi ne suka yi ba, sai dai amma ahaduhuma fakana la yastatiru min albawl, ɗaya daga cikin su abin da ya jawo mishi azabar shine baya tsabtace jikin shi daga fitsari. Alhadith, yace ka karanta hadithin har zuwa ƙarshen shi, kamar yadda yake a cikakken lafazin shi shine ɗayan kuma annamimi ne, ya dauki zance daga nan ya kai nan, ya dauki zance daga nan ya kai nan, shine abin da ya ja mishi tashi azabar kabari din. Wannan hadisi mala yake muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin mujalladin farko shafi na 253, wa Muslimun, al-Imam Muslim kuma a cikin ainihin mujalladi na 4 shafi na 200, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a lamba hadisi na 20, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi a cikin lamba hadisi na 70, wa An-Nasa'i da al-Imam An-Nasa'i a mujalladin farko shafi na 28, wa Ibn Majah da al-Imam Ibn Majah a lamba hadisi na 347. Ash-Sheikh al-Minshawi yake fa'ala al-musalli, to wajibi ne ga duk musulmi mai sallah an ya ta'akkada jayyidan, ya kula kwarai da gaske annahu qad azala an-najasata allati ala sabilaini qabla qiyamihi, ya tabbatar da cewa kafin ya miƙe ya gusar da najasar fitsari da ta kashi wadda take jikin shi, sannan ya wanke sannan ya miƙe babu wannan kazanta ko kadan a jikin shi. Wa kadhalika yadkhulu fil istibra'i wal istinzahi ittiqa'u rashashil bawli al mutatayyir, yace haka nan mutum yayi kokari game da fitsari wanda yake tartsatsi din nan a lokacin da yake fitowa, to mutum yayi kokari matuƙa wajen ya tabbatar bai taba shi ba. Yin haka mana daga cikin ainihin wato tsaftatuwa daga tsaftar fitsari da kuma kubuta daga najasar shi. Wa an ya takhayyara makanan layyina, dan haka ashe in mutum zai fitsari sai zabi wuri wanda yake mai taushi, li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a fi ba'd tariq alhadith as-sabiq, a wata hanya daga cikin hanyoyin hadisin da ya gabata. Annabi yace amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi, ɗaya daga cikin su ya kasance baya ainihin wato suturtuwa daga fitsarin shi. Ina ma'anar suturtuwa? Qala al-Hafiz Ibn Hajar, sai yace Ibn Hajar ya faɗi ne littafin Fathul Bari da Bulughul Maram da sauransu, yace ka ba fi aksar riwayati, haka yazo a mafi yawancin riwayoyi. Fa alal aksar, to ma'anar wannan riwaya da tace ma'anar al-istitar, Allah ya ja'ala bainahu wa baina bawlihi sutura, ya zama mutum bai sanya sutura tsakanin shi da fitsarin shi, ya'ani la yatahaffazu minhu, wato baya kiyaye, baya kokarin da zai sha makanta kanshi daga fitsarin shi kada ya taba shi. Fatuwafiqu riwayata la yastanzihu, sai zama wannan riwaya ta yi daidai da waccan riwaya wadda take cewa mutum bai tsaftatuwa, li'annaha min at-tanazzuh, saboda ga at-tanazzuh tsaftatuwa, wa huwa al-ib'ad, shine wato nisanta, mutum ya tsaftatu ya nisantu daga fitsari. To waccan riwaya kuma tace la yastatiru, ma'ana la yastatiru baya kare kanshi daga kazanta fitsari, la yastanzihu kuma baya tsaftace kanshi, baya nisanta kanshi daga kazanta fitsari, to shi ya ja mishi azaba. To ashe kaga yana daga cikin kurakurai da mutane suke fadawa, mutane su je su samu wurin da yake ainihin mai tsawon dauri ne ko dutse ko makamantan haka, mutum ya je yana kyallara fitsari akai, sai zama ainihin fitsarin yana dawowa kanshi, to wannan zai ja mishi azaba kabari, domin sakamakon wannan zai rugurguza mishi ibada, sallar da zai zo yana yi za ta zama wannan sallah bata ingantu ba, domin mai domin yayi sallah da najasa a jikin shi. As-sadis, abu na shida daga cikin kurakurai da mutane suke afkawa, ta'ammudus salt, shine ganganci da mutane suke yi, ma'ana mutum ya gama fitsari sai ya ce zai rinka matsi ainihin azzakane shi, domin an samu wasu hadisai ne da basu inganta ba kamar yadda zaka zo ka ji, wasu kuma malaman fiqh suka yi gini akan haka, suka ce mutum ya gama fitsari sai ya matsi azzakane shi. Wannatr, da kuma karkadewa. Wattanahnaha, da kuma nishi, a ce mutum ya gama yin fitsari to ya rinka yin nishi, ko ya gama yin kashi ya rinka ainihin yin nishi yana yunkuri da istirhadin nan da suka faɗi. To malam yace duk gaba ɗaya wannan na daga cikin kuskure. Wa huwa maslaku kathirin min almusallina, wannan wata hanya ce da yawa daga cikin masallata suke binta. Wa ammatul muwaswisina, da kuma baki ɗaya masu waswasi. Bal inna minhum, kai daga cikin mutane ma masu sallah akwai waɗanda yake man yaj'aluhu aslan fil istibra'i, wasu ma suna cewa wai yin haka shine asali wajen mutum ya tsaftatu daga najasa. In kai fitsari sai ka karkada azzakarin, in kashi kai sai ka yi yunkuri a lokacin da kake wankewa, ko kuma ainihin sai ka matse azzakarinka. Qala shaykhul islam ibn taymiya, Ibn Taymiyyah yace wa yukrahu salt, an karhanta wannan ainihin wato matse azzakari wan nakar da kuma karkadewa. Wa lam yasihha alhadithu fil amri, hadisin da ya umarni akan haka bai inganta ba. Al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi da isnadi majhuli, yana nan ko cikin Bulughul Maram ka dauka ka duba. Wal mashi wat tanahnuh aqiba al bawl bid'a, Ibn Taymiyyah yace a ce mutum wai bayan yayi fitsari ya miƙe tsaye ya dan yi tafiya kadan tukuna dan fitsarin ya gama sauka, ko kuma ake mutun yayi yunkuri ko yayi nishi bayan da ya gama fitsari. Ibn Taymiyyah yake yin haka bid'a ne. Wa yajzi al-istijmar, in mutun da ya sanya dutse ya ainihin share wannan fitsari to ya isa mishi. Walau bi wahidatin, ko da dutse ne kwaya daya, fi safatani, ya share da wannan fuska ya share da wannan fuska. Wal hashafati, ma'ana in ya shafe kan ainihin azzakarin shi da wannan fuska, ya sake juye wannan fuska ta dutse ya shafe. Wa ghairi zalika li umumil adillati bi jawaz al-istijmari, ma'ana idan mutun ainihin yayi kamar yadda aka fadi dinnan, ko kuma ya samu wani abu daban wanda ba dutse ba kuma daga cikin abubuwan da ba a hana ba, ya share ainihin wannan najasa, matukar dai wannan kazanta ta fita, to wannan yayi saboda ainihin shari'ar musulunci ta zo da bayani akan halaccin al-istijmar, shine amfani da ainihin dutse ko makamancin shi. Wannan magana ta Ibn Taymiyyah, ka duba cikin littafin Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyya ta Ibn Taymiyyah a cikin juz'i na biyu shafi na 301. Qala Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim al-Majrin Ibn Taymiyyah shi ma yace, ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من السلط. بزيو أتي منزان الله ينعين أبندا ودن دسك شغتكين جربات أينهم وسواسي نمات الزكري ونتر الزكري دكما كركة الزكري. بزيو أتي النبي شغتكين إرم ونن أيكي ونواتن دا جربات تأبكى مستة وسواسي والتنحنح دكما أينهم نيشي والقفز دا أينهم واتو ينقلي ومسكن حبل كوكما أتي أينهم متن يريك واتا إجيا ينقلي وطلوع الدرجة دا كما أينهم واتو أتي متن يحوكا وانا أبن يتدو يدرحك دم فتارين يتقب زيو أن نبي هكبا. وحشو القطني من نخص الإحليل مخرج البولي ويكوكما إذن أبن دوسكي سسام أودقا ستوشي أينهم واتو كفر الزكر سويتنا ننكد سميك إفقالية أقومس وصب الماء فيه دا أينهم زبروا دب زيوبا وتفقده الفنية بعد وتفقده الفينا بعد الفينا اي فتره بعد اخرى معناه يا زما متون ياي فتsari ya wanke amma dan lokaci kadan sai je shiga ban daki ya kwanta wandan shi ya duba yake ko fitsari bai fito ba lokaci zuwa lokaci mutun ya rinka yin haka wannan hawhi da abubuwa makamantan haka ba zai yi a ce annabi yana aiki irin wannan ba. Zalika min bid'i ahli alwaswas, yace wannan na daga cikin bid'o'in masu waswasi amma annabi ba zai haka ba. Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi Zadul Ma'ad a cikin mujalladi na farko shafi na 173. Wannan shine abu na shida daga cikin abubuwa waɗanda mutane suke, shi yasa in ka tsuguna kai fitsari, abinda ake so ka tsaya a tsanaki ka tabbatar da cewa fitsarin nan ya fita. In ka shine ka tabbatar da cewa ka gama yi tsaf, sannan sai ka zo ainihin sai ka wanke ko kuma ka share kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah. As-sadi, kuskure na bakwai daga cikin kurakuran da mutane suke yi, al-bawlu fil mustaham, wato yin fitsari a wurin wanka, ma'ana wurin da mutum yake yin wanka sai kuma yayi fitsari, ko kuma idan baho ne irin na zamani mutum yake yin wanka a ciki kuma yayi fitsari a cikin shi, to wannan kuskure ne. Wal ma'ir rakid, da kuma ruwa wanda yake kwantacce kamar kududdufi. Hadha khata'un, yace wannan kuskure ne. Yaf'aluhu mu'zamun nas, da yawancin mutane suna yin haka. Wal bawlu fil mustaham yu'azzimu khatrahu idha kana al mustaham fi tastin, yace yin fitsari a cikin wurin wanka to kuskuren ma yana da girma in ya zama wannan ainihin wato wurin yin wankan baho ne irin na zamani na karfe. Aw ma yaqumu maqamuhu, ko kuma abin da zai zama ainihin irin su daya, lima fihi min habsil ma'i, saboda wannan yana tara ruwa, domin wannan ainihin baho akwai dan bututu da yake da shi ainihin a daidai bakin shi. Yayin da ka ainihin yi wannan fitsari ya gangara ya tafi, kuma zaka zo ka kawo murfin wannan bututu karfe, sannan kuma ka zo ka cika shi da ruwa, kuma kaga kai wanka da ruwan da yake da fitsari kenan. To wannan ainihin yana daga cikin kuskure da mutane suke yi. Al-Sheikh al-Minshawi yace wa qad nahanna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yahani an zalika, game da yin fitsari a wurin da mutum yake wanka. Fa qala annabi yace la yabulanna ahadukum fi mustahannihi, kada mutum yayi fitsari a wurin da yake wanka, thumma yatawadda'u fihi, sannan yazo yi alwala a wannan wuri. Fa inna ammatal waswas minhu, domin baki daya wannan abu ainihin shi ke janye waswasi, ma'ana shi waswasi yana zama ganganci wa mutum, to kaga wannan zai iya cire shi. Akwai waswasi kuma wanda yake zai zama wa mutum ainihin wata cuta ce ta same shi, duk halin da yake ciki sai ya shiga. To na daga cikin abin da ke jawo waswasi shine inda kake yin wanka sai kuma ya zama kana yin fitsari a wannan wuri, to sai irin wannan cuta ta waswasi sai ta zo ta same ka. Wato kamata yayi wurin wankan ka daban, wurin ainihin fitsarin ka daban. Kai fitsari nan gefen sai ka ketara nan kuma sai ka ainihin yi wanka. Wannan hadisi sahihi ne, akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba hadisi na 27, wa Tirmidhi da al-Imam at-Tirmidhi a lamba hadisi na 21, والنسائي ده الامام النسائي علم مجلد فرقو شافي نا 34 وابن ماجه ده ابن ماجه علم بحديثي نا 304 واحمد ده الامام احمد اتكي لتاف ان شاء المسنن مجلد نا 5 شافي نا 56 قال الخطابي خطابي يتي وانما نهى عن ذلك اذا لم يكن المكان جددا صلبا او لم يكن مسلكا ينفض فيه البول ويسيل فيه الماء abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ainihin yin fitsari a wurin wanka to sai in ya zama wannan wuri ne wanda yake bai kasance ainihin wato shafaffe ba kama inda zai zama wurin akwai hanyar da fitsarin zai fita ko kuma ruwa zai gangara ya fita to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ma'ana khattabi yana sai nuna maka anan idan wannan wuri ya zama shafaffe ne yadda da kai fitsarin zai gangara in ka zuba ainihin ruwa zai wanke shi to babu komai amma in ya zama wuri ne wanda yake fitsarin zai biya kwanta a wurin ko kuma wurin akwai huje-huje da fitsari zai biya ainihin shiga to wannan shine aka hana ka wannan fassara ce a shi Abu Sulaiman al-Khattabi yayi yace ka duba mujalladi na 1 shafi na 22 na littafin Ma'alim as-Sunan na shi Al-Sheikh al-Khattabi kenan Al-Sheikh al-Minshawi yace wa kadhalika al-ma'u ar-rakidu lima yatarattabu ala dhalika min khatarin wa mafsada haka nan ruwa wanda yake kwantacce kamar kududdufi an hana yin fitsari a wannan wuri saboda akwai hadari akwai kuma barna dake biyo baya fa an jabir yace daga jabir annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama naha an yubala fil ma'ir rakidi jabir yace annabi ya hana ayi fitsari a ruwa wanda yake kwantacce wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslim al imam muslim ya fitar da shi a mujalladi na 3 shafi na 187 da al imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 34 da ibnu majah a lamba hadisi na 343 Allah ya shiryar da mu to bayan da ya kawo wannan hadisi sai kuma yace qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace in kana al-ma'u kaseeran rakidan in ya zama wannan ruwan kududdufi yana da yawa ya zama kuma a kwance baya ainihin gudu ya tafi ko ina fa qala ashabuna malaman mu na shafi'iyya sai suka ce in kaji nawawi yace qala ashabuna to yana nufin malaman mu na shafi'iyya na fiqhu in kaji yace qala ashabuna al-muhaddisina to anan yana nufin malaman shafi'iyya amma malaman hadisi daga cikin su to yace malaman mu na fiqhun shafi'iyya suka ce yukrahu wa la yuhramu wato idan mutum yayi ainihin fitsari a cikin ruwa mai yawa ruwan da yake kwantacce ne to an karhanta mishi amma ba a ainihin haramta ba walau kila yuhramu sai kuma nawu yace koda yake koda an ce haramun ne ma lam yakun ba'idan ba ai kuskure ba ma'ana abin da manyan malamai suka ce makaruhi amma koda an ce shi ma ruwan da yake kwantacce din mai yawan ayi fitsari a cikin shi haramun ne to ba ai kuskure wajen hukunci ba fa innan nahaya domin shi hani a cikin ilimi yaqtadi at-tahrima yana hukunta haramci alal mukhtari ga zabar biyan magana inda al-muhaqqiqina a wurin manyan malamai suka ce duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ayi kaza to wannan ainihin abu yana hukunta in kai shi to ka aikata haramun yana kuma hukunta cewa wajibi ne ainihin ka bar wannan abu jama'a an fahimci wannan da kyau ko to yace amma malaman fiqhun shafi'iyya dai sun ce makaruhi yace to amma in ma an ce haramun ne ba a laifi ba saboda wannan ka'idar wal aktharina min ahli al usul da yawa daga cikin ainihin malaman usul al fiqh haka ainihin suka fadi suka ce annahyu yaqtadi at tahrim indai aka hana ka abu to wannan abu haramun ne ka ainihin yi shi wajibi ne ka bar shi kenan wa amma rakidul qalil ruwan da yake dan kadan ne amma a kwance baya tafiya fasawabu maganar da take daidai al mukhtar zababbiya annahu yuhramu al bawl fihi to haramun ne ayi fitsari a cikin shi ma'ana in ruwan kadan ne to haramun ne wannan duk malamai su hadu akan haka amma in ruwan yana da yawa to suka ce makaruhi ne ko da yake shi ma an ce haramun ba ai kuskure ba wannan magana tana nan a cikin sharhi sahih muslim a juz'in farko shafi na 191 wannan shine kuskure na 7 daga cikin kurakuran da mutane suke afkawa dan haka sai mutane ainihin su kula wato ku zo ku yi fitsari kuma sai ainihin ya zama ku shiga wannan ruwa ku yi wanka cikin shi ma'ana ruwan ku dudufi kuma wannan ya shafi har abin da mata ma suke yi sai a samu ainihin katon bahu wannan katon bahu sai a tuka shi da ruwa tana da ƴaƴa biyu ko uku ko fiye da haka a tsindima wannan ayi mishi wanka a ciki dan aka ja wani aka tsindima shi aka yi mishi wanka a ciki yayi fitsari a dankwashe shi a zage shi a fitar da shi kuma a sake tsoma wani to wannan na uku fa ya kashe ruwan tunda yayi fitsari a cikin shi mun fahimci wannan to sannan kuma bayan ya kashe ruwan karki ga cewa to ai yaro ne bari dai ai mishi da na fitsari din ai musulmi ne ai bai halatta ki zuba mishi najasa a jika ba domin kasancewar duk sa'an da aka yaro ana daukan hukuncin jikin shi hukunci ne mai tsarki, da wannan malamai suka bada fatawa akan cewa babu laifi dan karin gumi yaro kana ainihin sallah da shi, kana dauke da shi kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna. Saboda me za a dauki jikin yaro duk inda aka ganshi zahiri abu ne mai tsarki, to dan me zaki kama shi ki mishi wanka da ruwan najasa? To wannan a shar'ance kenan. Sannan ilmance kuma ilimin zamani ya tabbatar da cewa wanka da ruwan da yake da fitsari a cikin shi to yana sababbawa da mutum tabuwar hankali, ciwon hauka yana kama mutum sai mutum ya tsautu. Shi yasa babu kyau ayi fitsari a cikin ruwan ainihin kududdufi ko kuma ainihin irin wannan da ake wa yara, babu kyau akan haka. Asamin kuskure na takwas, tafdhilu listinja'i bil ma'i 'ala al-hijarati wa taqdimihi, fifitawar da mutane suke yi wajen tsarki su ce yin tsarki da ruwa to yafi ainihin ayi da dutse, dan haka har ma in aka ce ga ruwa ga dutse sai mutane sai su gabatar da ainihin ruwa. A'a, wanda duk kai daga ciki to duk ɗaya ne, kaga dama ka tsuguna kai da ruwa, kaga dama kai da dutse, ruwa bai fi dutse ba, dutse ainihin bai fi ruwa ba, abinda malam yake son ya nuna maka kenan. Sai ya ce wa huwa atiqadu kaseerin min al-awam, yace wannan kuduri ne na da yawa daga cikin jahilai, ma to da yawa daga cikin jahilai na ganin cewa a fifita ruwa a wajen tsarki akan dutse. Bal inna ba'dahum ya'taqidu, kai akan samu ma wani daga cikin jahilai yana kudurta cewa anna listijmara bil ahjar ma'a wujudil ma'i batilun, wai inde mutum ya kama yay tsarki da dutse ga ruwa a wurin to wannan tsarki nashi batacce ne bai yi ba. Sai yace wa hadha atiqadul la dalila alayhi, wannan kuduri ne wanda jahilai suke babu dalili a cikin nasi, wala wajha lahu min as-siha, kuma babu yadda za a yi zama mai inganci. Li anna listijmara, domin shi tsarki da dutse warada fi ahadisa sahiha, yazo a cikin hadisi masu inganci ma'a wujudil ma'i, tare da cewa ga ruwa, amma kuma manzon Allah ya shar'anta za a yi amfani da dutse. Fa an Salmana qala, Salman al-Farisi yace ajal, wani ne ya mishi tambaya, wani kafiri ne yace ni naga cewa mutumin naku komai koya muku yake yi, naga har kashi ma tsugunan kashi ma koya muku yake. Sai Salman yace kwarai da gaske, nahana an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawl aw bibawlin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu a lokacin yin kashi mu kalli alƙibla ko kuma ainihin a lokacin yin fitsari. Wa an yastanjiya ahadun bi aqalla min salasati ahjari, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu mutum yayi tsarki da duwatsun da basu kai ainihin dutse uku ba. Kaga anan ya nuna an shar'anta kenan za a yi tsarki da dutse amma sai ya kai uku, sai dai inda uzuri kamar yadda aka faɗi a ɗazu, mutum bai samu ainihin uku din ba to sai ya amfani da ɗaya, amma da gangan mutum yayi tsarki da ƙarancin dutsen da bai kai uku ba to an hana wannan. To gashi har an tabbatar da yi da dutsen daidai ne, har ma aka kawo ka'idar yi da shi din, to wannan yake nuna cewa shari'a ta yarda da shi. Wannan hadisi sahihin hadisi ne, akhrajahu Muslim, al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin juz'i na uku shafi na 151 da shafi na 152, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a cikin ainihin lamba hadisi na 7, wa Nasa'i da al-Imam Nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 38, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi a lamba hadisi na 16. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء, هكا يا تبت النبي صلى الله عليه واله وسلم يا تبت ده ين تركي ده روا كما يتبت كما يد يتبت ده يد دوسي. فان انس رضي الله عنه قال, انس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الخلاء, من ذا الله يا كسانجي كان جي بان داكي, فاتبعه انا وغلام من الانصار باداوه من ماء فيستنجي بها, da ni da wani yaro daga cikin yaran Madina sai mu dauki yar gora haka ta ruwa sai mu bi manzon Allah da ita mu kai mishi sai ya tsarki da ainihin wannan ruwa. Wa qala ibn taymiya, sheikh ul islam ibn taymiya yace wala yukrahu liktisari ala al hajri ala sahih, ba makaruhi bane wato ba a hana mutun ya takaito akan amfani da ainihin dutse daya ba, wato ba makaruhi bane ainihin mutun yayi amfani da dutse guda daya, wannan magana ita ce sahihiya. Wancan hadisi wanda muka karanto yace muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ainihin fitar da shi, akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 150 da 151 da 152, wa Muslim da al-Imam Muslim fi at-Tahara a cikin kitabu at-Tahara lamba hadisi na 21, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a lamba hadisi na 43. Wancan magana ta Ibn Taymiyyah kuma an ciro ta ne daga cikin al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah ta Ibn Taymiyyah, wato a ƙarƙashin lambar mas'ala ta 5 wadda ta daidai da shafi na 301 a ɗazuna ce juz'i na 1 na wannan littafi, wato lambar mas'ala ta 1 ne nake so in ce. Wa qala Shuqairi, Ash-Shuqairi ya faɗi a cikin littafin shi As-Sunan wal-Mubtada'at, wato Al-Sheikh Abdul Salam Khadir a cikin shafi na 6 yace wa man qala inna listijmara la yajuzu illa inda faqadil ma yustatabu, mutumin da yake bai halatta ai amfani da dutse wajen tsarki ba sai in an rasa ruwa to za a nemi mai tuba domin yayi muguwar magana jafa'i ce yayi wa addinin musulunci fa in taba in ya tuba sai a kyale shi wa illa in kuwa ya kiya tuba fa uzira to an yanke hanzarin shi sai a tsaya mishi da hukuncin da ainihin ya kamace shi domin yana yin musun wani abu ne tabbatacce a cikin shari'ar musulunci kenan ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم التفضيل من ذا الله صلى الله عليه وسلم بي تبتا با cewa ya fifita ainihin ruwa akan dutse ko ya fifita dutse akan ruwa duk wanda kai yayi to inna ma na daga cikin kurakurai wanda yake shi malam ainihin bai tattauna magana akan su ba insha Allah amma kuma wannan gaban su ce ta wannan matsalar shine hada ruwa da ainihin dutse to wannan ma wata bid'ar ce ko kuma mutun ya sa toilet paper ya katse sannan ya kawo ainihin ruwa a sai dai ko ka sa ruwan ka wanke shi kadai ko ka sa toilet paper din ka ainihin share ita kadai ko kuma ka ainihin sa dutsen shi kadai amma ba za ka hada wannan da ainihin wannan ba wannan na daga cikin ainihin kurakurai wanda ainihin mutane suka fada Allah ya shiryar da mu attase abu na tara daga cikin abubuwa da mutane suke kuskure akai alistin ja'u bil yamin yin tsarki da hannun dama mutun yaje ya kama ruwa da hannun dama to wannan kuskure ne Naha sallallahu alaihi wa sallama an zalika manzan Allah ya hani game da haka tanzihan laha an mubasharatil aqbar saboda manzan Allah ya yi wannan hani ne don ya tsarkake hannun dama daga ainihin wato cudani da kazanta fa an abdurrahman ibn zaid qala abdullah dan zaid yace qila li salman an ce wa salman kada allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-khara'a hatta al-khara'ata al-azra fa qala salman ajal aka ce wa Salman mun ga cewa annabinku yana karantar da ku har yadda ake kashi Salman yace kwarai da gaske nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bi bawlin wa aw nastanjiya bil yamini yace manzon Allah ya hana mu ainihin fuskantar al-qibla wajen kashi ko fitsari ko kuma mu ainihin yin tsarki da hannun dama to an hana yin tsarki da hannun dama wannan hadisi al-imam yace muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito shi تقدم تخريجه بياني اكن شيا غباتا ابايا قال النووي الامام النووي يجي هو من ادب الاستنجاء وانا ينا daga cikin ladabi na kamun ruwa وقد اجمع العلماء malaman musulunci sun hadu ala annahu manhiyun an al-istinja bil yamin cewa an hana kamun ruwa da hannun dama thumma al-jamaahiru ala annahu nahayu tanzihin kuma mafi yawancin malamai sun hadu akan cewa hani ne na makaruhi na karhanci wa adabin dan kuma an ladabtar da kai a koya maka ladabi la nahaya tahrimin ba wai haramci bane وذهب بعض اهل الظاهر وسدغا cikin masu bin mazhabin zahiriya sun tafi ila annahu haramun akan cewa haramun ne zahiriya su sukan zo duk abin da yake nasi ya zo karara to sai su ce a tafi da wannan nasi karara kar a sake kallon wani nasi dama ko hagu to inda kuskuren ya fada kenan gare su da a ce za su ce ne duk inda umarni ya zo a bi shi kai tsaye in dai an gama tabbatar da cewa wannan umarni ya tabbata haka to amma su duk inda wani nasi yazo sai su ce ba wata kaida ba wani nasi da za a kalla dama da hagu a bi wannan kawai to inda mas'alar ta fada kenan don haka mazhabin zahiriya aka samu dangane da waccan mas'alar da muka wuto suka fada kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutun yayi ainihin fitsari a cikin ruwa kwantacce sannan ya shiga ciki ya wanka sai su zahiriya suka ce amma da zaka tsaya gefe guda ka samu wani kwano ko kofi kai fitsari a cikin kwanan in ka zuba ruwan fitsarin a cikin ruwan to suka ce ba laifi kai wankan don baka saba umarnin annabi ba anan domin baka shiga ciki kai ba to kun ga wannan zahiranci ne wannan kuskure ne to wasu mazhabi na zahiriya su sun ce kam wato yin tsarki da hannun dama haramun ne wa ashara ila tahrimihi jama'atun min ashabina nau yace wasu daga cikin malaman mu ma na fiqhun shafi'iyya sun yi nuni ga cewa haramun ne wala ta'wila ala isharatihim amma nau yace ba za a dogara da wannan nuni nasu ba wato sahihiyar magana dai makaruhi ne mutun yayi tsarki da hannun dama abinda nawo yake tabbatarwa kenan ka duba sharhin sahihi muslim a cikin mujalladin farko shafi na 158 al-ashir abu na goma daga cikin abubuwan da mutane ainihin suke wanda yake kuskure ne yukhti'u kaseerun minan nasi inda istikhdami ba'd al-awraq al-maktuba da yawancin mutane suna yin kuskure yayin da ya zama suna yin ainihin tsarki suna katsa kashi ko fitsari da takarda wadda take da rubutu a jikinta لازاله النجاسه دون سو غسد النجاسه تو كسكوري ني وقد يكون فيها من الفاظ الجلال ما فيها تا ايوا ما يا زما اكوي سنن الله ا تشكي ولا يختلف اثنان في حرمه ذلك تو wannan kuwa haramun ne ko mutum biyu ba a samu sun yi sabani daga cikin malamai game da haramcin shi ba wato takarda mai rubutu rubutun nan na larabci ne ko na boko da faransanci aka rubuta shi ko da yaren chinese da hausa ne ko da boko in dai takarda mai rubutu ce to bai halatta maka kai ainihin yi ka tsaka shi ko fitsari da ita ba ko da sunan Allah ko ba sunan Allah a jikinta. To idan da sunan Allah a jikin wannan takarda, to wannan haramci yayi tsanani akai. Wa minhum man yastakhdimu al-azma war-raji', wasu ma mutanen suna amfani da kashi wajen katsa kashi ko fitsari, wasu kuma suna amfani da kashin jaki ko kashin alfadari. Wa qad nahana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi hadithi Salman wa an yastanjiya bi raji'in aw bi azmin. A cikin hadisin Salman wanda muka karanto shi a baya, manzon Allah ya hana mutum yayi tsarki da kashin dabba, wato kamar jaki, saboda kashin jaki najasa ne, kashin alfadari ma najasa ne. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan katsa kashi da ainihin kashin waɗannan abubuwa. Aw bi azmin, ko kuma da kashi, mutum ya katsa kashi da kashi. To annabi yayi hani akan haka. Wannan hadisi mun karanto shi a baya, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Malam yace wa qis ala hadha kullama yadkhulu wa yandariju tahta zalika, duk abin da ka san zai shiga karkashin wannan to kai kiyasi akan haka, ya shiga ciki. Ma'ana duk wata takarda da kasancewa mai daraja ce, ko duk wani abu da kasancewa mai daraja ne, to bai halatta a katsa kashi da shi ba. Amma toilet paper to ba ta da wata daraja, dama sai dai a katsa kashin da ita shine darajarta, to dan haka ya halatta, don ita dama dan haka akai ta. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yace fihi an-nahyu an al-istinja'i najasati, wannan hadisi ya nuna shari'ar musulunci ta yi hani ayi tsarki da abin da yake najasa ne, wato kashin jaki najasa ne. Wa nabaha sallallahu alaihi wa sallama birraji'i ala jinsin najis, da annabi ya ainihin hana ayi tsarki da kashin jaki. To yana fadakarwa ne akan cewa to dukkan inda najasa take kenan ma to ba za a katsa kashi da ita ba. Fa innar raji'a, domin shi abin da ake kira ar-raji' huwa ar-rauf, shine kashin jaki. Wa ammal azmu, shi kuwa kashi, falikaunihi ta'aman lil-jinni, saboda kasancewa kashi abinci ne na aljanu. Fa nabaha sallallahu alaihi wa sallama ala jami'il mat'umati, da shi sai annabi ya tambihi akan to duk wani abinci wanda yake ana ci, to haramun ne a katsa kashi da shi. Wa taltahiqu bihi almuharramat, to haka nan duk ainihin abubuwan da suke ainihin wato suna da alfarma ko suna da daraja, to waɗannan abubuwa haramun ne a katsa kashi da su. Ka ajza'il hayawan, kama ainihin wato bangarori na jikin dabbobi, ka dauko nama ka ainihin katsa kashi da shi. Wa awraqi kutubil ilmi, da takaddu waɗanda suke akwai rubutu na littafin ilimi, wa ghairi zalika, da sauran abubuwa ma makamantan haka. Wannan magana ta Nawawi, sai ka duba littafin ainihin Al-Minhaj Sharh Muslim mujalladin farko shafi na 160 daidai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, saboda yadda lokaci ya kure insha Allah.